da yake wa muryar Amurka karin bayani dangane da makasudin zuwan su Najeriya. Jagoran tawagar jami'ar kasa da kasa ta Afrika dake Sudan, Professor Mahmud Abdulrahman Al-Sheikh ya ce,
"Actually, we came here actually as a delegation in order to negotiate an agreement of understanding."
Mun zo nan ne a matsayin tawaga domin tattauna kuma amince da yarjejeniyar da aka sa wa hannu tun a farkon watan Agustan wannan shekara tsakanin jami'ar kasa da kasa ta Afrika da kuma jami'ar Maiduguri don samu hanyoyin dabbaka wannan yarjejeniya a aikace. Na kuma tambayi Professor Mahmud ko waɗanne fannoni ne aka sa wa hannu a wannan yarjejeniya?
In a number of areas, actually, first of all, in faculty exchange, student exchange, conference meeting and workshops.
Fannoni da dama kamar musayar dalibai, tarukan karawa juna ilimi, bincike mai zurfi, tallafin dakunan bincike, musayar bayanai don ciyar da ilimi gaba, shanin aikin likita, kimiyyar hada magunguna, aikin shari'a, zami aiki tare akan duka waɗannan fannoni.
And has a number of actually of research centers also. So actually we agreed to make partnership in all these areas.
Shugaban gidauniyar Indimi, Alhaji Muhammadu Indimi, wanda shi ya tsara wannan yarjejeniya tsakanin jami'an guda biyu, ya mun karin bayani.
Wannan jami'a kasashen duniya, manyan kasashe su suka kafa ta don su ba ma 'yan Afrika ilimi, kuma ni nake wakiltan Afrika a Borough Trustees na wannan jami'a. Sun zo don su haɗu da jami'ar Maiduguri, wanda ni na ɗauke nauyin haɗa jami'o'in biyu domin su yi aiki. Saboda haka sun yi kwamiti na mutum 6-6 yadda za su yi aiki tare. Saboda haka jami'ar wayannan delegation sun zo su buɗe mitin na farko kenan, wanda duk sun yi modalities ɗin sun yadda su yi aiki tare. Kuma sun yadda za su yi exchanging programs, za su yi exchanging malamai, za su yi exchanging dalibai.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.